Jama'a, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 4 ga watan Janairun shekara 2018. Bayan labaran duniya, za a ji cewa kungiyar ƴan jaridar Najeriya Shiyar Jihar Borno ta yi tir da matsalar mai musamman ma a bangaren arewa maso gabashin Najeriya. Za a ji ƙarshen hirar mu da Hassan Lawal Sallau Jibiya game da rikicin da ya gauri tsakanin shugaba Donald Trump da wani tsohon babban hadiminsa Steve Bannon. Za kuma a ji yadda takaya a wata babbar gasar kokowa da Prime Minister Niger ya hallara. Kuma kamar kowace ranar Alhamis, Usman Kabara na tafi da shirin sanar kasa ba kasawa ba. Ridwan Abbas daga kasar Ghana na tafi da sharhin jaridun kasar. Akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wani masallacin jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya a jiya Laraba. Kuma ya kashe akalla mutane 10. Waɗanda suka shaidi al'amarin sun ce maharin ya shiga masallacin ne da ke garin Gaboru jibi kaɗan kafin sallar asuba, inda ya tada bam ɗin masallacin da ta rushe ta koma buraguzai. Yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin, amma yana da alamar hare-haren Boko Haram. Kungiyar da ta kwashe tsawon shekaru 8 tana tafka ta'addanci da zub da jini da zumar kafa daular musulunci a arewacin Najeriya, lamarin da ya kai ga asarar rayukan mutane 20,000. A Somalia kuma, gwamnatin kasar ta ce mayakan Al-Shabab sun aiwatar da hukuncin kisa akan wasu mutane 5 da ake zargin su da laifin yi wa gwamnatocin Somalia da Kenya da Habasha leƙen asiri. An kashe mutanen ne a gaban jama'a ta hanyar harbe su a garin Kontuwari da ke yankin Shabele. Ko a cikin watan da ya gabata ma, mayakan na Al-Shabab sun aiwatar da irin wannan hukuncin kisa akan wasu mutane 5, ciki har da wani matashi mai shekaru 16, bisa irin wannan zargin na leƙen asiri. Kungiyar ta zartar da hukuncin kisa akan jimlar mutane 22 a bara. 9 a cikin su an yi musu zargi ne na leƙen asiri. Sauran kuma an zarge su ne da laifuka daban-daban da suka kama daga fyaɗe da luwaɗi da sama da faɗi da kuɗaɗen jama'a. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence ya lashe takobi cewa Amurka za ta mara wa masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin Iran baya, kuma ya ce shugaba Trump ya shirya ya bada goyon bayansa ga masu zanga-zangar ba da kalaman baki kaɗai ba. A hira da ya yi da Greta Van Susteren, wata mai bada tarbace ga shirye-shiryen gidan rediyon nan na Amurka a ofishinsa a jiya Laraba, Mr. Pence ya ce,
"Well, it's important to remember first and foremost that Iran is the leading state sponsor."
Farko ya kamata a san cewa Iran ita ce kan gaba wurin bada tallafi akan ayyukan ta'addanci a duniya, bancin zalunci da take haƙoƙin al'ummanta. Iran tana kuma aikawa da 'yan ta'adda zuwa wasu ƙasashe da ke yankin, sannan kuma tana ci gaba da zama ƙasar da ke da tasiri mai yawa da kuma hatsari a wannan yankin. Sai dai Pence ya ƙi bada ƙarin bayani a kan matakan da Amurka ka iya ɗauka a kan wannan lamari na Iran. Yana mai cewar akwai matakan bada taimako na musamman da Amurka da sauran ƙasashen duniya za su iya baiwa mutanen Iran idan suka ci gaba da dagewa wajen neman 'yancinsu. Fadar shugaban Amurka ta White House ta yi suka da zazzafan kalamai akan tsohon babban mai bada shawara akan dabarun gudanarwa na shugaba Trump da ake kira Stephen Bannon, wanda aka rawaito yana cewa ganawar da babban ɗan shugaba Trump ya yi da wasu wakilai daga ƙasar Rasha babban laifi ne da ya kai ga cin amanar ƙasa da kuma nuna rashin kishin ƙasa. shugaba Trump ya nuna fushinsa da rashin jin dadinsa bayan da ya karanta kalaman na Stephen Bannon da ya fada a cikin wani sabon littafi da ya fito a cewar jami'ar hulɗa da manema labarai ta fadar White House Sarah Huckabee Sanders a ganawa da ta yi a jiya Laraba da 'yan jarida. Mawallafin littafin Michael Wolff ya rawaito Bannon yana sukar ɗan shugaban ƙasar Donald Trump Jr. da sarkin shugaban ƙasar Jared Kushner wanda har yau babban mai ba da shawara ne ga Trump ɗin da kuma manajan yaƙin neman zaɓen Trump da ake kira Paul Manafort saboda gana wadda suka yi da wakilai na ƙasar Rasha wanda kuma suka yi alƙawarin samar wa da wasu bayanai na batanci akan tsohuwar 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton.
Baba ya kubu makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da zangon daga jihar Borno inda kungiyar 'yan jaridar Najeriya shiyar jihar ta Borno ta ce sam manyan jami'an bangaren mai ba su koyi da mataimakin shugaban Najeriya wajen dakile matsalar karancin mai. A hirar da wakilinmu na jihar Borno ya yi da shugaban kungiyar 'yan jarida shiyar jihar Borno Baba Sheikh Haruna ya ce
har mataimakin shugaban ƙasa da shugaban kamfanin mai na NNPC suka shiga cikin garin Abuja suka kewaya gidan mai har Allah da ikon shi aka samu saukinsa. Gani muka yi to in har mataimakin shugaban ƙasa zai yi wannan abun ya soko ya je gidan mai da sauransu, ashe ko akwai haƙƙi akan shugabanni ko kuma jami'an da suke aiki da hukumar mai ta ƙasa da DPR su ma su sa ido tunda wannan mai din sun ba mu tabbacin cewa akwai shi a ƙasa. To me yasa ake son wahalar sa? Kamar mu anan da muke nan a nan arewa maso gabas musamman ma kamar Maiduguri ga wahalan fitine-fitinen tashin hankalin nan. Yanzu mutane suka fara farfadowa al'amuran kasuwa yau da gobe ya fara farfadowa kuma gashi akwai mai ba wai babu ba amma mu je aje ana saida mai lita 1,250 zuwa 300 saboda Allah wanne zamu ji da shi fitinan nan zamu ji da shi ko kuma wahalan mai shi yasa muka gani a zaman mu na yan jarida akwai haƙi akan mu ga cewa mun jawo hankalin wanda suke da harka cikin wannan abun suka cewa muga cewa sun kawo sassauci
rankali da wasu jihohi za ga kamar ma an zakatar da hukuma an rufe wasu gidajen mai saboda boye mai da kin sayarwa da suke yi kamar a jihar Borno nan akwai irin waɗannan gidajen mai da suka fuskanci irin waɗannan horo ko kuma ya kuke ganin abun
wato abun da muka lura wannan abun baya tafiya yadda ya kamata shi yasa na da take ga makakanci gani haƙi ne akan mu zabarar da wayanda haƙi ne akan su ga cewa sun bi gidajen mai su ga cewa ai an sai da wannan mai din yadda ya kamata yadda dokan ƙasa ta shimfida.
To Allah kyauta kafin mu ci gaba ga wannan
gaskiya ce tunda ilimi ya tara majahilci alfiyari ya tara mugunta mai tsada ai ga so zaran adi dogon banza
to gaida bazan jiya yanzu kuma bari mu kaɗa wato jamhuriyar Niger inda aka kammala babbar gasar kokowar da har sai da Prime Minister Burji Rifani ya halara. Tamar Abari gare ki.
Shugaban gwamnati Prime Minister Birji Rafini shine ya jagoranci ƙarshen kwamfalar kokowar ta 39 da aka gudanar a nan da Magaran inda Tasi Usani na da Magaran ya dauki takobin yayin da ya kada Yahaya kakana jihar Tawa mai rike da takobi na bara. Sai dai Yahaya kakan da ya sha kai cewa yayi ba wani bacin rai a tare da shi yanayi ne na wasa. Ko masu nazari kan wasanni yaya za su fassara kokowar ta Tasi'u da Yahaya? Yani Kiketa wani mai kula da harkar wasanni ya yi bayani kamar haka.
Idan kun gani bisa dan kokowa ne mai kokowa a hankali bai da garaje sosai shi kuma Yahaya kaka tunda ya shigo ya katse tunda akwai sai da ya tambaya arbitrin ya huto ta laya da ƙasa wanda 'yan kokowar zandar suka sa kenan daga nan ma ya sare kuma ya san lalle wannan takobi ya bada shi.
Ga kuma yadda Damagarawa suka nuna farin cikin su game da wannan takobi da Tasi Usani na jihar Damagaran ya dauka.
Mun yi wanka mun wake idanu mun shata zandar garin mu ce to ina riyan mu ya gangado
bi wannan takobi da Allah ya babu alhamdulillah muna godiya mu da magara mun gode wallahi
mun gode muka kama
Allah muka kama ba tsayi
Allah muka kama ba tsayi ba
Allah
bai bai tsaba
kimanin miliyan 10 ne dai aka ba sabon sarkin kokowar dan Galadima na da miliyan 5 kokowar dai ta bana ta zo da gardan dami da ya mutsi sosai duk da ma dai ba a samu wata matsalar ba Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger
to a gaida Tamar To kamar yadda kuka ji a shirinmu na safi an shiga wata rigima tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da wani tsohon babban hadimin sa Steve Bannon wanda har ma muka kawo muku fashin baki kashi na farko wanda wani mazaunin Amurka kuma mai sharhi kan al'amuran Amurka Hassan Lawal Sallauji biyayi a kashi na biyu kuma na ƙarshe wannan hirar na tambayi shi Lawal Sallauji biya cewa shin ya yake ganin tasirin wannan rigimar
mutane su cewa to indai wanda yake kusa da shi shugaba Trump kamar shi Bannon na cewa shi dan Donald Trump ya haɗu da shi wa'ancan Russia kan magana yanda za a yi azakulo wani da tuwa to kan ita Hillary Clinton wato treason da amana kasa ne saboda haka zai ƙara wannan binciken ta goma shi kuma mutane suna ganin cewa lalle lalle wannan binciken ko bai kai ga shi shugaba Trump din ba ko wasu makarraban shi wa'anda kamar yadda aka fara gani a Paul Manafort wanda shi already ma riga an kai shi kotu ma har an yi charging din shi
wannan zai shafi kamar kimar Amurka idan duniya ko kuma dai ya
to already dai tunda wannan gwamnatin ta zo kimar da za a ce ai ta dan samu matsala a idajin kasashe da yawa na duniya wato ban san dai ko zai shafi kasar ba baki daya amma dai ita dai gwamnatin da take kai yanzu haka za a iya cewa mutuncin ta a kasashen duniya ba kamar gwamnatoci da suka wuce ba gaskiya ba kamar yanzu kaga abin da aka yi akan Palestine din nan a majalisar dinkin duniya ma yanzu aka je aka ce a yi zabe a ga suwa za su goya mu Amurka baya suwa ba za su goya ba kuma daga ƙarshe dai wanda suka ki goya mu Amurka baya kan ainihin manufarsu ta Israel da Jerusalem kaga su suka fi rinjaye to kaga can anan dai an fara samun matsala
Malam Hassan Lawal Sallauji biye kenan ke fashin baki kan rigimar shugaba Donald Trump da wani tsohon babban hadimin sa Steve Bannon Yanzu kuma bari mu koma gefe guda Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako zamu bi wakilinmu ne Zaharuddin Sani Funtuwa domin mu ji tattaunawar da yayi da wani bawon Allah da ke ba wani gwamna shawara a arewacin Najeriya wanda ya bayyana cewa an zarge shi da cewa yana cinye kuɗin da ya kamata a ce yana wa mutane masu bukata ta musamman ayyuka ko kuma taimaka musu. Inda ya fito yace san ba haka abin yake ba. Bari mu bi Zaharuddin mu ji tattaunawar sa da wannan bawon Allah.
Assalamu alaikum masu sauraron mu sunana mun tsara sani dutsamma ni ne mai ba gaurin shawara kan al'amuran mutane masu bukata ta musamman ko na kasansu
me kiranka ga su ƴan uwanka waɗanda kake jagoranta a wannan office me kiranka akwai wani shawara ko kuma bukata wasu shawara da kuke da su a gare su
eh muna bukatar kullun a mun tsara sani dutsamma mai ba ni mai ba zaman shara kan al'amuran mutane masu nan kasa na sha kira da cewa ban iyawa ni kadai duk wanda yake da lamba ta ko ya san nan office din ya nemi ni yazo ko wane ne ko daga yana yake zan saurare shi yana da shawara kaza kamata ga yanda za a ci gaba kuma sannan yana kira mu hada kanmu mu daina amfani da jita-jita ko kuma neman yanda zamu sa gwamnati ta samu rishin karfin gwiwa akan mu da ta kirki wannan gwamnati ta mai girma rati na barabin mu da nasara da ta kirkiro wannan office wannan fa shine harkon da kirkiro office ƙura'a mu take da amfani saboda haka ina kira ga kanku duk mutum ko ko mutane masu bukata ta musamman na kasar su mu zo mu ci gaba da hada kanmu mu zama tsintsiya mu daurin ki daya eh a kiran da nake ko kowa ya fito karbi katin shi wanda bai yi ba ina ma amfani da wannan dama ku yan jarida ku saman wannan yana da muhimmanci mutanen mu masu nakasa kar mu bari abin mu baya wanda katin shi bai da kati ya fito yayi wanda ya riga ya ba a bashi original katin shi ba da Allah ya mai kokari mu je mu anshi kati mu yi domin mu shiga zabe
to su sauran nakasasu waɗanda suke yawon bara haka gararan ba da wani abu wanda kila baya rasa nasaba da kila su har yanzu ba su gamsu da abubuwan da ake musu ba to me zaka ce ganin cewa ana so su bi wannan bara
eh shi kasan an ce dambu in yawa bai jin mai kuma ba a haihuwa yaro rana ɗaya rarrahe ya tashi fara ta haihuwa rana ɗaya sai a hankali saboda haka ita wannan gwamnati ta mai girma Honorable Aminu Bello Masari ta zo da kyakkyawan niyya da kuma niyyar yanda za a hana bara a hankali saboda babban misali shine na sha gaya muku a nan wannan gwamnatin ce daga kirkiro wannan office ta zo ta ce a tattara na kasa sun ji haka suna a ba su rancen kuɗi masu ƙananan sana'o'i naira 30,000 an yi wannan a ƙarƙashin SAM ofishin SA na Empowerment Abdulkadir Durnasir Andaji sannan har yau gwamnatin nan ta raba cages local government 34 aka ba na kasassu duk da yake mun sani guragu suka fi yawa a ciki amma dai an ba makaho daya nan jaha kanan karamar hukumar Dutse amma ta wake na an ba kurma to cages din nan sai hadda 20,000 na sayan kati mutum ya rika sayar da kati
to ya zaka yi da su guragu gashi an ba su wannan kayaki da kake ambata su suka fi ma samun kaso mafi tsoka mun ji a funtuwa wani shugaban kungiyar guragu yana cewa kamar kun kyale su ba a yi da su me zaka wani irin martani zaka mai da
eh ai ga martani nan ma gaya maka an ba su cages wannan kije cages din 34 kaga guragu suke benefit 32 a cikin su kuma kwanan nan ba da daɗiya ba a ta ƙarƙashin ma'aikatar jin daɗin jama'a waɗanda suke irin wasan ƙwallon nan na guragu da ake kira farasoka an ba su kuɗi ya kai wajen miliyan 4 kwanan nan aka kashe musu aka ba kowane naira 100,000 cikin su cewa yaje ya samu sana'a da zai su masu wannan sana'a ƙwallon da su da officials din su naira 100,000 haka mai girma gwamna Right Honorable Aminu Bello Masari ya bada aka ba su wajen naira miliyan 4 aka kashe aka je inda za ka iya samu gobe ka samu Justice Musa Dallaji shi ne chairman na farasoka zai tabbatar maka da wannan shi ya ba su kuɗin su kai signing su kai shi kuɗaɗen nan to saboda guragu kenan nake maka magana saboda haka su ce ma ba a yi da su ko ba komai ba su tambayi shugabannin su na kungiyoyin su in sako bai kaiwa wurin su to su tambayi shugabanni na kungiyoyin su ba wai ofishin SA bane ya hana ko kuma gwamnatin Honorable Aminu Bello Masari ta hana a'a sai dai in an yi irin abun nan rijiya ta ba da ruwa guga ta hana amma in ba irin shi ba ana yin akin kwarkwar gudan kuma ba guragu kawai ba har kurame makafi kutare duk nan da times sosai in lissawo maka ɗaya bayan ɗaya abin da aka yi ko da ya yake wanda aka yi masu ba ma abin da yasa na fi mai da kai ga guragu su kai firar da su kwanan in baya suka ce su ba abin da ake yi ko kuma ma ba san gwamnati na yin wani abu ba
ko akwai wani bayani na ƙashin kanka da kake so kai wannan ban tambaye ka ba
eh bayani na ƙashin kaina kamar zan yi magana tana dangantaka da cewa kiran da kake ce man ko da kiran da zan yi a cikin wannan lokaci da muke da shi ku yan jarida na tabbatar kuna da labari ko da baka samu rahoton ba mutanen mu wasu tsirari sun fito sun tattaro jama'a sun wahalar da su saboda yayi wahalar da su sun sa sun zo sun ce za su yi zanga zanga da sun ce an bani kuɗi naira miliyan 22 na yin database capture na database na cinye sun ce an bani kuɗi da azumi in saye abinci miliyan 4 na cinye to yana kira da shi yasa nake kira gare su nake magana. Jita-jita ce ba tushe bare makama, duk wanda ya ce maka ko ya ce musu ai ga kudi an bada an cinye, to su ce mashi kamin su yadda ya kira su je su zanga-zanga, ya ce su ce ina shaida daga yana suka samu wannan gaskiya a al'amari. Har yau mutanen nan ba wani da ya kawo shi daga inda aka ba da wannan kuɗaɗe. Saboda haka yana gargaɗinmu kada mu yadda wasu 'yan afasa kowa ya rasa su raba kawunan mu su samu mu zamanto. Yanzu an fara yi da mu an sanyo mu cikin gwamnati, muna da wakili, wata rana a ce to ai bamu da haɗin kai kuma zanga-zanga muke ma gwamnati za mu kashe ofis.
To a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala, musamman Julie Lazarus Gresham wacce take haɗa mana sauti, Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa, mu zama lafiya.
Zuwa gaida Usmana, yanzu kuma bari mu kada kasar Ghana inda Ridwan Abbas ke tafa da sharhin jaridun kasar.
Za mu so ma sharhin jaridun na yau ne da babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic, wadda babban labarin ta yau shine tattalin arzikin kasar Ghana na akan kyakkyawan turba. Jaridar ta ce wani rahoto na Bloomberg Guide na shekara ta 2018 ya bayar da sifa kyakkyawa dangane da makoman tattalin arzikin kasar Ghana, yana mafadan cewar girman ma da tattalin arzikin kasar ya samu da kashi 9.3 cikin rubu'in karshe na wancan shekarar da ta gabata a dalilin haɓakan sarrafan mai da aka samu ne. Yana mai faɗan cewar in wannan haɓaka aka ci gaba da samunsa, lamarin zai ƙara ƙayatarwa ainin. Har yau a jaridan na Daily Graphic a shafin gaba an kame wani sarki da makarrabansa guda biyu saboda dalilin an same su suna bisa wasu sassan jiki na shanu domin yin tsafi. A shafi na biyar na jaridan, wannan labari ne wuya ya shimfiɗa burushi masu sauki. Jaridar ta ce shababben shugaban ƙasar Liberia George Weah ya shimfiɗa waɗansu ƙudurori masu ɗauki tsawon shekaru 6 da zai yana mulki. Yana mai kira ga al'umman ƙasar Liberia da su maida hankali wurin aikiwa da kayan abinci waje, sa'annan kuma a dukufa ƙa'in da na'in wurin farfaɗo da gimshikin ƙasar. Ita kuwa jaridar da Inquisitor babban labarinta shine a binciki kwamitin nan na nazarin yadda ake bayar da kwandila. Jaridar ta ce manyan jami'ai na bankin Ghana na buƙatar lallai a binciki irin rawar da wannan kwamiti wadda ke nazarin yadda ake bayar da kwandila, yadda chairman wannan kwamiti ya gudanar da harkokinsa. Daga jaridar Inquisitor sai mu duba jaridar Daily Guide. Jaridar Daily Guide a shafi na 17, labari da take da shi shine Alpha Radio ta kai agaji ga marayu. Jaridar ta ce Alpha Radio, wadda tashar radio ne a Kumasi da Jofel Catering Services ita ma a Kumasi, sun haɗa hannu wurin kai taimako ga gidajen marayu a Kumasi yayin bikin Kirsimeti. Waɗannan kamfanoni guda biyu sun bayar da buhun shinkafa 10 da galan ɗin mai 4 da kuma katon ɗin lemon kwalba 11 da kuma faki na biskiti guda 10, sai kuma shinkafar dagacin fried rice da naman kaza wadda aka raba wa sama da marayu 70 a gidan kula da marayun. Tsarawa da ƙarshe kuma sun bayar da kuɗi Ghana Cedi 2,000 ga gidan marayun. Da wannan sharhi na jaridar Daily Guide dandasa aya 20, Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu Kampala, malamin dorin jihar Jigawa. ra'ayina da zan bayyana a yau shine ina so na yi godiya ga mai girma gwamnatin jihar Mutajigawa Muhammad Abubakar Badaru game da irin ayyuka na alheri da yake shukawa al'ummar jihar Jigawa musamman ni kasa ta masarautar Hadeja hakika ba mu da abin da zamu ce ga mai girma gwamnati sai dai godiya
assalamu alaikum mai magana Hudu Muhammad Bello ne da tsaramin hukumar Kanga jihar Taraba shugaban rundunar adalci na jihar Taraba ina kira matsalan ga ainihin shugabannin Afirka yuwati da barazana irin na Donald Trump akan cewa zai daina ba su tallafi da shauransu ba shugabannin Afirka arzikin da Allah ya mana kasashen mu bai ma ishe mu ba sai mun kula Amerika ina son su kai idan Amerika tana tana kama gudunmawa ko tallafi to ɗayan biyu ne walau akwai wani abun da ta gani na ma'adinai a ƙasan ku ku nema ta wawura ko kuma abun da ya taso na duniya ku zanta ba ku da ƴanci kuna nan tankar bayi abun da take so shi za ku yi biyayya akan haka to aka dubi wannan abubuwa guda biyu na duk ina take sai tallafi zai wuce manufanta kenan ba domin ba ta aiki a ban zai ta ciri ba ba taimakon Allah da annabi ba ne ga mu koma ga Allah mu dogara ga arzuka da arziki al'adlaye mana arzikin wannan wadata arzikin a wannan kasashe tamu wannan shine anfun zaman lafiyar mu da ci gaban mu da mutuncin mu
assalamu alaikum sunana babba Haruna Damba Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka to alhamdulillah ala kulli hal a yau dai ni ma zan yi kira ne ga ɗan ta'addan Boko Haram cewa su yi wa Allah su ajiye makamansu domin su zo su rungumi zaman lafiya saboda babu abun da ya fi zaman lafiya daɗi domin kuwa wannan abu da suke yi ni ban ga ribarsa ba ban ga amfanin ba ban ga ribar da za su samu ba yanzu haka su ma hankalinsu bai kwanta ba al'ummar da suke kashewa hankalinsu bai kwanta ba to don haka ashe ma babu amfanin kyan ɗakin da ba shi da kofa don haka su yi wa Allah su ajiye makamansu muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya a ɗaukacin yankinmu na arewa maso gabashin Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na jihar Amerika. Da Allah ku san ne sako na gun ainihin gwamnatin jihar Kebbi a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Abubakar Atiku Bagudu. Ina taya shi murna samun jigaggen jam'iyyar Azawa ta PDP waɗanda suka rawo jam'iyyar mai mulki ta APC. Irin su gwamnan jihar Kebbi tsohon gwamna Atiku wani ƙaramin ɗakin gari da mataimakin shi da kwamishinoni ne da shugabannin ƙananan hukumomi to yana ma gwamnatin jihar Kebbi fatan alheri bisa ga wanga babban kamu ta yi na jigajjen jam'iyyar adawa da suka dawo jam'iyyar mai mulki.
To yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya amma fa a taƙaice.
Wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wani masallaci a jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya a jiya Laraba kuma ya kashe akalla mutane 10 waɗanda suka shaidi al'amarin sun ce maharin ya shiga masallacin ne dake garin Gamboru jim kadan kafin sallar asuba inda ya tada bam din masallacin da ta rushe ta kuma buraguzai asubaliya kuma gwamnatin kasar ta ce mayakan al-shabab sun aiwatar da hukuncin kisa akan wasu mutane 5 da ake zargi da laifin leƙen asiri.
To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kafin in sallama da ku ina taya iyalan Malam Yusuf Jinjiri da Malam Yahaya Wada duk a ƙaramar hukumar Ikara ta jihar Kaduna da za a ɗaura auren ‘ya’yansu Dauda Yusuf da Ladi Ibrahim a majami’ar Anglican ta Bakula ƙaramar hukumar Ikara ranar Asabar da ƙarfe 10 na safe. Allah ya bada albarkar aure da zaman lafiya amin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Baba Makeri da ya tani wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyanmu na wannan lokacin Jimmy Cook ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.